بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديان الله سبحانه وتعالى نساك هذا مؤمن صفيا تلا هدي عشرين دبير zawatan jumadal akhirah shekara ta 1437 ne hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine uku ga watan hudu inda ake kira april a shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Zamu ci gaba da darasin mu na kokarin sanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin fahimtar matakan da ya bi wajen yada wannan addini, a wato asirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-ruhiq al-makhthum na malam Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Kuma da dai kullum muke fadi littafi ya zo karshe. Abinda zamu karanta ko zamu fara shi a yau din nan shine abu na ƙarshe da malamin ya ambata kwata-kwata a littafin, haka ne ko? Bayan shi sai saftul masadir wal muraji, wanda dama kuma wannan ba cikin abinda ake bin sa a karanta. La ilaha kamar da nake hasashe da kamar zai kai mu har bayan Ramadan ba ƙare ba, idan dai har ba wani uzuri ne ya samu ba, wannan a zama uku ko hudu ana da kalle kai biyar ila ma ba zai kai ba, za mu kare shi. Kuma ga Ramadan ya matso ko? In mun gama shi insha Allah kafin Ramadan to za mu saurara bayan azumi da tafsiri da sauransu insha Allah, kuma sai mu sa samun littafin da za mu sa. Kafin nan kuma za a iya ba da sanarwa isasshiya da kowa zai samu littafin insha Allah. Amma dai ba fasawar insha Allah. Azabin da za mu tashi kansa shine as-sifatu wal akhlaq, sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sifofinsa na halitta, yadda Allah ya halicce shi, tsarin ginin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal akhlaq da kuma ɗabi'u da ta'adu da halaye nasa, wanda dukkansu masu tsarki ne. Komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarki ne daga farkonsa har ƙarshe, babu wani abu na abun kushewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda dama Allah maɗauki ya zaɓe shi ne ya zama unmuvaj, wani sample, wani abu da za a nuna wa ɗan adam, wanda kowa aka umarce shi ya koyi da shi, kuma aka kira al'ummomi daban-daban gaba ɗayansu wajibi su yi masa ɗa'a, wanda duk bai masa ɗa'a ba ba shi babu rahamar Allah, wanda bai yadda da shi ba bai masa ɗa'a ba ba shi ba shiga aljanna. Tunda ku haka ne, yana daga cikin hikima Allah ya sanya shi kamilal khalqi wal akhlaq, ya zama jikinsa babu abin da za a kalla a jikinsa ya zama abun suka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata sifa da za a kalle shi a yi masa ba'a, irin yadda a tsakaninmu muka yi wani wasa wani lokaci wanda ba shi da kyau muna wa junanmu ba'a, a kalli mutum gajere a siffanta shi da gajarsa, a kalli mutum dogo a siffanta shi da tsawo a ce wani kaza, ko wani bangare dai na jikinsa wanda ya fita daga tsarin da aka saba ko zama wani na daban har a riƙa masa suka da shi. To Allah maɗauki bai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu da za a iya masa wannan abun ba. Balarabe yana da irin wannan abun shi ma, da zai kalli mutum har a siffanta shi da kaza da kaza, wanda ƙila ma daga an ga wani kaga an sa shi a baitocin waƙa na waƙe da suke yi. To Allah maɗauki ya tsare manzonsa sallallahu alaihi wasallam, ya gina shi ginin da babu wani ɗan adam da zai kalle shi ya ga abin suka. Namiji ba zai kalle shi ya ga wani abun suka ba, mace ba za ta kalle shi ta ga abin suka ba komai nasa Allah maduki ya kammala masa sannan a wajen dabi'u haka babu wata dabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai face shari'a ce shine abin da za a kalla ai halin irin nasa ba dai shi ya kalla ai irin na wani ba shine kammalallan da kowa so ake yi irin abin da shi ma yayi sannan ya samu rahmar Allah ya samu dacewa da kuma gamdakatar da tawfiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya ba mu tawfiki Allah ya ba mu ikon fahimtar wannan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana daga cikin nasihohin da muke bukata dama insha Allah a ƙarshen wannan darasi lura da cewa mun yi shekara 6 kenan ko da fara karatun wannan littafi menene zamu iya tambaya menene muka fa'idanta daga wannan karatu kowa ya tambayi kansa menene yaji a zuciyarsa cewa wannan karatun ya kare shi dishi wannan hali kake yi da wannan karatun yasa ka rabu dishi in ba shi da kyau wannan hali ake bukatar ka zama a kansa mai kyau wanda da baka ba a kansa kake ba sakamakon wannan karatun ka fara shi ko wannan karatun ba ina nufin ni bayani ne ba alal aqalla karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda a ina ne ka karanta ya canza ka ya mai da kai mutumin kirki wadannan shine abubuwan da ake so a same su dama idan an karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu bar wannan din sai mun karkare gaba ɗaya din insha Allah mu tambaye kanmu wannan kuma yanzu ba fara tambayar kanmu kowa ya tunani a kansa malamin yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yamtazu min jamali khalqihi wa kamali khuluqihi bima la yuhitu bi wasfihi al bayanu ya bambanta da abinda ta bangaren abinda ya shafi jamali khalqihi kyawun dirin halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kamali khuluqihi da kuma cikar dabi'unsa to ya bambanta shine yamtazu bima la yuhitu bi wasfihi al bayan da abinda mana ya bambanta da wani abu wanda al bayan la yuhitu bihi bayani ba zai iya kewayo ya hado duk abinda ake so a fada dangane da ginin halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halayensa ba duk kokarin mutum da basirarsa ba zai iya hadi duk abin da ake bukata a sani dangane da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam min janibi khalqihi wa khuluqihi mun sai babban sunan ma khalq khalq daga halitta shine ginin halitta tunda Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kace ni ba wani abu bane daban yadda kuke tsammani ba mala'ika bane ba aljini bane basharun mithlukum kawai mutum ne irin ku ta bangaren halittar to ta bangaren halittar nan malamai suna faɗa shin abinda ake nufi a nan tunda Allah madauki cewa ta bangaren halitta ni mutum ne har ma ya ƙara ba da bayanin cewa mithlukum kamar ku wannan misliya din wace iri ce misliya ce ta bangaren falala kowa san ba haka bane misliya ce ko ta bangaren abinda aka sani a al'adance na ginin halittar dan adam mutum ne mai tafiya akan kafa biyu da hannayensa biyu da kai a jikin kan kuma akwai ido da hanci da baki wanda yadda sauran dan adam yake haka yake to amma ko anan din akwai bambance-bambance wajen halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu zamu zo mu ji su anan din amma min haythul jumla adun kulani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kowa yake ta bangaren halitta adun kule amma in ka go bayani daki-daki to ba za ka ce hannunsa irin na kowa ko akwai wasu abubuwa da ya bambanta da su wanda sauran mutane akwai abinda suke yi wanda shi baya yi la'alla saboda al'ada ne la'alla kuma saboda wani abu na bambanci a halitta din kamar da zamu ji yan kadan ne irin waɗannan abubuwan amma da min haifin jumla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne kamar da kowanne mutun yake to shine zai fada mana cewa amma in aka tashi bayani za a rubuta a rubuce wannan ya fada wannan ya fada to annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da abubuwan da babu wani mai iya rubutu mai iya bayani da zai iya hado duk abin da ake so a fada a sai ya fade shi wa kana min asarihi daga cikin tasirinsa tasirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi annal quluba fadat bi ijlalihi cewa zukata sun kwarara da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan da bayani kawai aka ce kowa a cikin mu ya je ya dauki wani bangare sakamakon abin da muka karanta a wannan karatun kowa ya dauko wani bangare da ya iya rikewa daga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu dauko manya-manyan littattafai abin da suka rubuta akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren irin wannan abubuwa na dabi'u nasa da suka cancanci ko suka sanya cancanci a girmama shi to da ba za mu iya rubuta komai ba kuma babu wani dan adam da aka yi a duniya Allah ya halicce shi wanda ake sansa ake girmama shi a tarihin dan adam tunda aka yi dan adam har zuwa tashin alkiyama irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi da abin da yake nufi da annal quluba fadat bi ijlalihi wannan maganganu da zamu ji da yawan su a rubuta su kuma zaka same su a littafan da ake kira littafan dalailun nubuwa su ne farkon littafan da suka rubuta akan su irin na al-asfahani da kuma dalailun nubuwa na al-baihaqi sannan da kuma kutubush shama'il kutubush shama'il su ma sun yi wannan kuma ash-shama'ilul muhammadiyya musamman wanda yafi shahara dai na Tirmidhi wanda Malam Albani ya aiki a kansa duk za ku ga waɗannan maganganu da yawa in ka koma za ka same su a can ba wani sabon abu ya kawo ba shi ba malam daga can ya ɗauko waɗannan abubuwan ya ƙara bayaninsu domin a ƙara fahimtarsu sannan sai ke cewa warrijalu mazaje tafanau fi hiyaqatihi wa ikbarihi sun miƙa rayuwarsu shine tafano sun kai matuƙa sun kai ƙarshe wajen sallama rayuwarsu wajen kiyaye shi da kewaye shi da tsare shi da kuma girmama shi duk abin da ake so a ce ɗan adam an kiyaye shi an ba shi tsaro da kulawa kowa ya damu da rayuwarsa sama da tasa rayuwar za ku ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da ke gabansu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana da lafiya ko da su za su rasa nasu rayuwar za su rasa tasu rayuwar da kuma lafiyar wannan bai dame su ba kamar da malamin ya faɗa za mu zo mu ji gashi nan a gaba yace mimma la ta'rifu ad-dunya li rajulin ghayrihi irin abinda duniya a tarihinta tunda aka yi ta ba wato duniya ba ta san irin wannan hali da yanayi ga wani dan adam ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai taba samun wannan hali a ce al'umma gaba daya za su iya kare rayuwarsu saboda shi yanzu aka tambaye ku wanda mutum ne a tarihi mutanen gari guda za su iya tafiya yaƙi saboda shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kuma da wata al'umma za ta zo nan a ce za su taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ci ku duba ku ga da dai a zamanin yanzu yadda ranmu yake bashi hankali ya tashi ai ta hudubobi masu daga hankali in aka samu wasu masharranta daga cikin masu rubuce-rubucen katun nan musamman da kasashen turai waɗanda suka ɗauki nan duk mafi yawan duk abin da ya faru bai fita daga ƙasar turai ba irin na cin mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zana hotonsa a su a nuna surarsa a matsayin ɗan ta'adda zai kashe mutane don a nuna mutane cewa wai mabiyansa aikinsu kenan irin waɗannan abubuwan ai an yi su amma wannan lokaci Allah yake barin su su dade yanzu kowa fitan mai mai manta Allah baya barin su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade a bayan ƙasa yana daga cikin mu'ujiza da zaka fahimce shi daga an yi shi ɗan kwanaki haya haya an yi zanga zanga amma an yi kone kone ana karewa shikenan ko sai ka ji ko ya manta zance amma har yanzu ana nan ana yada dabi'unsa da halayensa da Qur'anin da yazo da shi wanda wasu kasashen sai bayan an gama wannan abu sai kaga sun je suna ta karance karance sai kuma su zo su tuba har masu musulunta ai anan da ba ku labarin wani bawan Allah ko ba wannan darasin bane da ɗaya daga cikin mutanen da suka bada kuɗin su suka taimaka aka yada wannan abin nan film na cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Denmark wanda aka fara a Denmark din wani dan siyasa yace su suka bada kuɗin aka yi ta wannan abu yau shekara biyu mun hadu da shi a Madina lokacin wani taro da aka yi akan wannan yakar abin nan terrorism shekara biyu kenan ina jin ko ko bare ne a na bare ne ina jin bare ne ne bare ne April ma irin wannan wata yake bada labari da kansa cewa bayan yayi wannan abu yace sako ya ta zuwa masa aka ta aika masa da sako wasu zagi wasu cin mutunci wani threat cewa za a kashe shi wasu kuma sai suka aika daga musamman wasu daga Saudiya suka aika masa littafai na turanci akan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa irin wannan da muke karanta yace sai ya zauna ya karanta su ya karanta yace tunda su abin da suke cewa objectively ya zauna ya karanta ba tare da kallon wani abu ba yanzu ya nutsu yace dai karanta sai da shi kai gaskiya mun zalunci wannan mutumin in dai wannan shine halinsa mun zalunce shi ba shine irin mutumin da muka yada wancan miyagun abubuwan a kansa wannan shine sababin da mutumin nan yaje musulunta ya musulunta har ɗansa na cikinsa saurayi shi ma musulunta suna nan yanzu a cikin musulunci duka daga wancan abun zuwa wannan yanzu kuma wani yana cin shi kuma ya ci gaba da yi abin zage-zagen to wani kuma Allah maɗauki ya shiryar da shi ta hanyarsa wannan duka wani abu ne na baiwa da Allah maɗauki ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya taɓa shi ya ci mutuncinsa to ba za ka gan shi ya zauna lafiya ba Allah ya bashi tsaron da duk irin abin da mutum zai yi in dai ko dai ya tuba ne a duniya Allah ya nuna cewa abin nan da ya faɗa da ƙarya yake yi yanzu ya gyara ko kuma Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi ya sa shi a mummunan yanayin da za a yi itibari a ɗauki izina daga abin da ya same shi haka lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ƙara masa daraja shine sai yake cewa falladhina asharuhu waɗanda suka zauna da shi ahabbuhu sun so shi ila haddil hiyam har zuwa haddin abinda hankali ba zai iya dauka ba shine alhiyam hankalinka ya rude ka samu inda hashi ka gasa gane ma wai wannan irin biyayya ce ake wa manzon Allah wace irin soyayya ce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba dan adam inda ake son sa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam walam yubalu an tandaqa a'naquhu sahabbansa ba su damu ba da mabiyansa da masoyansa ba su damu ba a rugurguza wuyansu da kawunansu sun su mutu wala yuqdashu lahu dhufr ma'ana sun gamsu su a nukurkusa su a kashe su ba tare da an yakushi farshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in har zai yi musulmi su iya bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda gaba ɗayan su za su ƙare a kashe su ba tare da an kai ga yakushi shine an yuqdash a yakushi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farshen sa ba a taba shi a azabtare wani abu in dai wannan ba za ta samu ba to musulmi za su iya bada rayuwar su dan kar ai wannan to kaga ina ga a ce an zage shi an ci mutuncin sa Allah kyauta mana ya ci gaba dai har yanzu walam yubalu an tadqa anaquhum wala yuqdashu lahu dhuhru wama ahabbuhu kadhalika illa li anna ansibatahu min al-kamal basu so shi ba sai kasancewar saboda rabansa na kamala ansiba ana nufin jam'in nasibi shine rabo hadd sanin da suka yi masa sun so shi ne saboda kasancewar rabansa min al-kamal rabban da Allah maduki ya bashi na kammala alladhi yuhabbabu adatan wanda ake so wana wanda alladhi yuhabbibu wanda yake soyantar da mutum adatan al'adance irin kamalar da Allah ya bashi wanda take sa a so shi al'adance to lam yurzaq bimithliha bashar ba abin wani dan adam irin wannan sifa din ba duk abin da yake na kamala ne an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da babu wani dan adam da ya taba samun sa duk inda zaka samu dan adam a ce wannan ya kammala wajen wani abu daban ai ana samu ka ce wani yayi fice wajen kyan sura ta jikin sa wani yayi fice wajen abin da ya shafi dabi'u na halaye wani yayi fice wajen samun yaya wani yayi fice wajen samun dukiya wani yayi fice wajen kaza dukiya ce ko Allah madauke dauke masa saboda dama ita dukiya ta duniya ba wani abu bace da har za a ce an baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ta tunda dama tun farko tambayar sa aka yi me kake so a kira ka annabi sarki mai sarauta inda zai fanta ba da dukiya ko kuwa a kira ka bawa kuma manzo yace ya Allah shi yafi son a kira shi bawa manzo tunda ko aka yadda a kira shi bawa manzo to duniya dama bata dame shi ba don haka kar a dauki duniya a sa ta a cikin wannan bangaren na kamalar da za a ce duk abin da dan adam ya samu na kamala annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a shi a duniya ba ruwan sa da wannan abinda ake zance na kamala ta halitta da kamala ta dabi'a to babu wani dan adam da ya samu kamala a ce wani mai gaskiya ne wani mai kirki ne wani yana da dadin zama wani yana da rikon amana to duk irin wannan sifofin ai kamala ce ko to duk wanda ya samu wata kamala a irin wannan to an bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamalar da ta fita sa kun gane da ce yau amma duniya da mallakar arzikin duniya da maganar abin nan kudi da mulki da menene wannan ba shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi da shi ba an samu wadannan suke da fiye da wannan abubuwan amma kuma ba su ci nasara a rayuwa ba eh ba su ne abin koyi a rayuwa ba kuma a ƙarshen su suna cikin halaka da azaba babu abinda Allah ke azabtar da mutum da shi irin dukiya ta duniya kun san haka mala ibn qayyim a cikin ighafatul lahfan ya bayyana wasu wujuhi akwai wasu shafuka da ya ware yayi magana akan yadda dan adam in dai har ya koma san duniya da san dukiya Allah yake azabtar da shi da wannan dukiya din lokacin da yake hankoran ya samu azaba lokacin da ya samu azaba lokacin da ya rasa azaba ko a haka ne ko ba haka ne ta yaya abun yake zama haka kafin ya samu hankoran da tashin zuciyar da tashin hankalin sai ya samu kuɗi ai azaba yake to amma abin da kila ba za a gane ba yaya azaba kuma bayan an samu azaba ce ta kiyaye dukiyar azaba ce ta tsoron kar ta kare azaba ce ta duk gaba ɗaya yanzu ku duba ku gani mutumin da Allah madauki hore masa kuɗi mai yawa sai kaga Allah madauki ya jarrabi hankalinsa kullum tunaninsa shine yadda zai kiyaye wannan kuɗin ya karu ya ta karuwa kada ya baya a ce matsayinsa ya kare sannan kuma kada a sace kullum tunaninsa tsoron barayi ba shi da nutsuwa sai kaga mutum ya yi katon gini yanzu irin zamani yanzu da ake kun san wani bedroom da ake yanzu ya yi faɗin masallacin nan ko ku taɓa gani ba gidan manya yanzu haka ake sai a zo bai bedroom ne ya yi faɗin wani masallacin na shiga na wani mutumi wata rana na gan shi na shiga wani mai za ku yi a ciki ya tambaye shi aka zo tsakiyar abin nan ɗakin aka yi gadan steps ne da shi sai ka taka matattakala sai ka hau shi can haka to amma abin mamaki sai kaga irin wannan idan ya zo bacci da daddare sai ya samu wani ɗaki daban saboda tsoron barayi sun san anan yake kwana sai koma wani ɗan ƙaramin ɗaki can zai je buɗe ko ba haka ba ne wannan daɗi ne ko azaba azaba ce kullum waya yau aje ai kaza yau aje ai kaza a bada umarni a ɗauki riba kaza aje ai amfani da ita wajen kaza sai ka ji ana cewa za a je ai masa operation kunnen sa yana ciwo saboda waya waɗannan abubuwa kuma sannan ka je ka tambayi matansu masu irin wannan abu akwai jin daɗin rayuwa a gidan akwai abinci akwai wadata akwai sutura akwai duk abu amma fa babu miji ka tambaye ta za ta ce babu miji baya nan abin da mace take so a gun namiji ya bata na kulawa da zamantakewa da saduwa da ita da kwantar mata da hankali da kewaye ta da kauna duka babu saboda bayana yana meeting a watan kasa yana meeting a watan kasa wannan duka azaba ce sannan kuma idan mutum ya rasa dukiyar shi ma azaba dan haka babu wani abu da zaka ce abun yabo ne a samun duniya gaba daya daka bai kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kwatanta kamalarsa da kamala ta bangaren dukiya ba baya bukatar wannan abu kuma Allah madauki bai sanya mizanin a gane gaskiyarsa ta bangaren yana da duniya ba kamar da yanzu sai kaga mutum yana da gaskiyar ba za a karbi gaskiyar ba sai yana da kudi ko ba ka bane to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake sai ke cewa wa ma ahabbahu kadhalika illa li'anna ansibatahu min al-kamal alladhi yuhabbibu عادة لم يرزق بمثلها بشر وفيما يلي يتي دا أبو بوان دا مجنان قبا نورد ملخص الروايات ما ناسكين أبين دا زيزو زامو كورومكو زامو جيرومكو تكيتتن مغانا أكار روايوي في بيان جماله وجن بيان كاوم منزان الله صلى الله عليه وسلم وكماله يكمل السا مع اعتراف العجز عن الاحاطه تare da cewa ina tabbatarwa kaina shi marubucin yake fadi ya tabbatarwa kansa ya gaza a ce ya iya kewayo da komai ya kawo duk abin da ake bukata na bayanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta da kuma dabi'a to yanzu gashi zamu fara jin yadda Allah ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin jikinsa yadda fuskarsa take yadda hannunsa yake hannu abin nan idansa da goshinsa da sauransu duk irin waɗannan abubuwa su ne za mu ji na yadda halittarsa take jamalul khalqi kyawun halitta qalat ummu ma'bad mun san ummu ma'bad matan nan da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira a hanyarsa daga makka zuwa madina suna tafi da shi da sayyidina abubakar ai sun tsaya a gidan wata mata mujin baya nan da ya dawo take bashi labari gashi wani mutum ya zo sun ga albarka a zuwansa dabbobinta tace ba sa samun wani mun dai karanta ana dabbobinta abubushe suke babu isasshen nono babu kaza amma da zuwan wannan bawan Allah sai abu kaza ya faru abubuwan mu'jiza to ai ta ganshi ta tsaya ta kure masa kallo ta ga yadda surar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kuma ita ta bada labari daga baya ga abin da ta gani to gashi ummu ma'bad al-khuza'iyya tana magana an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasifuhu li zawjiha tana siffanta shi ga mijinta tana cewa hina marra bi khaymatiha muhajiran yayin da ya wuce ta khaimarta shema da muke cewa ko lokacin da ya wuce ta nan muhajiran a hanyarsa ta hijira tana cewa wannan mutumin ya kasance zahiran wada'ati mai bayyanar kyau alwada'a nan ana nufin kyau shine wada'a zahiran wada'ati to nan dole ku yi hakuri da idan kai mai kwadayin sanin harkar larabci ne to sai ka kintsa ka ga irin wannan kalmomi kowanne ka samu dan pencil ko wani abu da ko da yake ko baka rubuta wannan ga sunan a ƙasa shi malamin ya fassara mafi yawan kalmomin da suke cikin littafin mun sani ba kula da shi yawa dan haka ba wata damuwa duk kalmar da ya kawo din a can ƙasa ya fassara mana dan haka ba sai mun sha wata wahala sai ke cewa zahiran wada'ati mai bayyanar kyau ne asalin wada'ar kyau ne da aka same shi ta hanyar haske yawwa domin daga dau'u ne dau'u ana nufin haske eh to amma wada'a din da ake siffanta dan adam aka ce wadi ana nufin jamil eh ana nufin mai kyau to bayyanannen kyau ne kyakkyawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ablajul wajhi mai hasken fuska ablaj mushrik shine ma'anar ablaj mana fuskar sa mai haske ce sannan kuma hasanul khuluq mai kyakkyawar dabi'a dama wannan babu mai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi bai faɗi wannan zancen ba duk maƙiyansa sun masa shaida akan ba mutum mai kirkin sa kawai kan garewa ce ta hana su bi shi amma ba a taba dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu mara kyau lam ta'ibhu fujlatun ba shi da tumbi da zai aibanta shi fujila ba fulja ba fujila shine babban ciki wanda a ƙasa ya dan turo waje shine dai muke cewa tumbi ai ko to shi ake cewa fujila eh sunan sa kenan annabiyin Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wannan wanda har zai aibanta shi shine lam ta'ibhu eh domin me yasa ya faɗi wannan saboda kasancewar abun kowanne dan adam wannan aibi ne ku fahimci wani abu a larabci ana cewa abu kaza aibi ba ana nufin Allah ya yi kuskure wajen halitta ba amma ana nufin wani abu ne wanda idan mutane suna son su yi wa mutum ba'a ma sa iya yi masa da wannan kamar da suke cewa yanzu a surar a cikin bayanin kyan halitta da larabawa suke faɗi ai za ku ga wasu mutane leɓe na sama ya ɗan turo ya gota na ƙasa da kuma leɓen ƙasa wani sai ka ga shine gota ya fito waje na sama ya yi ciki abun larabawan nan ne aibi a gun laraba suna bayyana cewa na ƙasan ya fi aibi wanda lebansa na ƙasa ya fi zubturo ya fi turowa waje saman ya yi ciki ya fi aibi in ana da can aibi an fi masa ba'a a kan wanda na saman ne ya ɗan gota na ƙasan kuma ya baya kaɗan kamala kuma wanda ya fi shi ne wani komai nasa daidai na saman da na ƙasan a daidai wa daidai suke mun fahimci abin sukan faɗi wannan a cikin abin to za ka ji amma in aka ce aibi ba a nufin cewa Allah ne ya yi aibi wajen halittarsa ba haka ake nufi ba ana nufin dai wani abu na halitta da ya samu wani ɗan adam wajen halittarsa za a iya cewa wane ko mai kaza ne wane kuma mai kaza ne shine ko abin da suke nufi to ablaju yau mun gama mun ce wannan ko lam ta'ibhu fuljatun wa lam tuzri bihi sa'latun sannan kuma sa'la gashi mun bi ai za mu gaji ya fassara ko har fujla din gashi nan yace fujla shine kibarul batni au kibarul ra'si ko girman ciki ko girman kai duk ana kiransa fujla to shi kuma sannan sai lam tuzri bihi ai lam ta'ibhu as-sa'latu shine sigarul ra'si kankanta kai ashe wani mai kankanin kai ne kun ga shi ma aibi ne ko matsakaici saka komai aka ce mutum matsakaici ne da shi yafi kamala idan kin ne girma da yawa ka jana shi wani mai katan kanne ko in ya dan hinken nan haka dan kankani shi ma sai ka ga wala fada akwai matsala sunan za ka galibi akan kanne su masu irin kokolwa garma garma din nan saboda kan ya matse kwantitin kokolwar da ake son ya samu fadin da zai zama kowace kokolwa bangare na kokolwa yayin aikin sa an takura ta wuri guda ba ta samu natsuwa ba shi yasa zaka ga ana samun irin abinda me kuke ce masa na ciwon nan ina sabon ciwon nan da yazo zinc ake ce masa zika yawa zika nake ganin cin ji zinc wannan ai shine wanda ake ta magana kwanan nan yana haifar da irin wannan abu mata suna yin ciki sai kuma su zama saboda wannan cutar an samu yaro da irin wannan dan mitsitsin kan sai ka ganshi kwakwalwarsa haka wani garma garma haka ba shi da nitsatsi ba shi da natsuwa ba hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kankantar kai ba shi kuma da katan kai har yanzu amma yana da madaidaici kai wasimun qasimun sannan kuma shi yana da alhusnu wal alhasanu aljamil ma'ana kyakkyawan beauty ba wai kawai beauty ma'ana kyawu haka kawai ba a'a kyawun nasa shi ma mai kyau ne shi ne wasimun qasim wasimun qasim dama haka ake cewa namiji galibi ana siffanta shi da wusama shi ne ake mutum wasim kamar yadda mace an fi siffanta ta da jamal a larabci haka suke cewa ko yawa namiji kuma a ce wannan wasim ne kamar yadda a turanci ko galibi ana cewa mace beautiful namiji a ce masa handsome to handsome shi ne wasim yawa qasimun wasim sannan kuma fi ainihi da'ju akwai da'j ma'ana shiddatu sawadi al-hadqati ina wannan kwayar ta cikin ido baka bakin abin nan me kuke sai masa eh kwayar ido baka wannan yau shi ake ce ma da'j idan mutum ida wannan kwayar idan bakin tana da fadi to shine da'j siffa sai abul larabawa ta kyau wanda Allah ya hore masa wannan digon yana da fadi to alama sai su ana ce masa kikkiawo mutum shi yasa har yanzu ku ji akwai kabilu a yanzu akwai kabilar da ake ce mata da'jan daga da'j din ne galibi ana siffanta su da wannan kyan a ido kuma saboda suna da wannan kwayar idan wanda take ta siffantu da da'j ma'ana shiddatu sawad wanto tsananin bakin ma'ana tsananin bakin ake nufi bakin da girman idan ya zama mutum wani nasa zaka ga jaji ne kamar turawa zaka samu ana samun abin nan kore ana samun shudi wannan abin idan ko to duk wanda nasa yake baki to yafi kyau munamun na Afirka akwai bakin sosai amma akwai kuma zaka ga yana da akwai brown muna da brown sosai shi yasa ake ce mutum yana da brown eye ai mun san wannan ko eh to amma wanda yake nasa baki ne shi ake ce ma da'aji kuma nasa an fi siffanta shi da kyau to haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musan wani malamin ya yi cewa kai shi karanta wannan abu zai kara maka larabci amma tunda an ce mana duk kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi to da kawai sai mu huta duk inda ka ga wani mai kyau sai ka ce annabi yafi shi shikenan kaga babu bukatar ka tsaya ka bata lokaci mai kaza ne mai kaza ne to amma tunda karatu ne kuma malamai sun bayyana musamman saboda abin da yasa malamai suke mai da hankali akan wannan har yanzu wani abu da nasu in faɗa mana cin ɗansu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya gane a mafarki hakika ni ya gani ko malamai sun yi magana akan wannan gefen cewa wannan da sharadin cewa abin da ka gani din ya daidai da wannan siffofin shine shi hikimar mu karanta waɗannan siffofin idan ka ga wani mutum mai wata sifa tana ƙasa wanda ba wannan bane ba yadda aka karanta anan ba sai ka ga kai mafarki yace maka shine annabi to in dai saba ma waɗannan to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba mun fahimci abu haka shi yasa sanin waɗannan siffofin yake da muhimmanci sai ya zama cewa in kai mafarkin ka gani shi da wannan surori siffofi to shi ka gani dai dai tattaunawa malamai na sani a fiqhu mas'alar akwai abubuwa to ya wa alaikum salam
wannan
dama wannan ai hanya ce ta dajjal eh mun san dajjal dajjalun maƙaryata waɗanda suke dangana kansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su samu kuɗi shine abin da ake yanzu sai a je ƙauye a yaudari mutane a ce ga wani mutumi yau ya tashi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa da kaza ya zo masa da kaza shike sai a bude wani ruwan randa a gidansa a zo ana taba mutane shawai ai wannan ruwan ko annabi ya zo da shi ko kuma ya sa masa hannu a ciki ko makamancin wannan na wannan duk ƙarya ake ƙarya ce ai ganin da ake na manzo Allah shi abin da ya faɗa shine a ganshi a mafarki ba ganin sa ya kazatan ba babu wani mutum yanzu da zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kazatan ballantana a ce har ya bashi wani abu ko wani na addini ya bashi wani wuridi ya bashi wani salati wannan duk ƙarya ce an rubuta a wasu littafai amma ƙarya ce to ba wani dalili a duniyance a shar'ance da zai tabbatar da wannan amma tunda mutumin yana son hakan ya faɗa to da awa ce ba ta da dalili ba ta da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ganin sa ya kabata ana ganin sa a mafarki kuma duk wanda ya dace ya ganshi a mafarki to shi ya gani amma kuma ba zai baka sabon addini ba sai dai karfafa ka abin da ka san shine addini ba lalle ma kuma ya zama wata magana ba ce aka ganin nasa kawai wani abu ne ba lalle sai ya baka wani abu ba to amma yanzu zamanin yanzu mutane suna irin waɗannan karerai a je kawai ana son kuɗi saboda mutane talauci ya musu yawa kowa yana son ya samu ƴan kwabbai sai ya ƙarya ce ya ga annabi ya zo gidansa kuma irin kuma karere da ake a ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ga wani shehu a jikin wani bango da wani gida kawai saboda an yi filasta fa filasta akai an yi haka an yi haka irin goga wannan haka kawai sai sura kaman kai kawai wani zai tila ga shehu wani shikenan kuma mutane suka tututtuwa kai wallahi gaskiya jahilcin mu fa anan ba karami bane ba jahilci ne ba abun mamaki yadda hankalin dan adam zai karbi irin wannan dance Allah ya sauke mana Allah ya sauke mu je mu karasa wannan sai yake cewa hasanu amanu shi wannan ko sai sai lam tuzri bihi sa'la lam tuzri ainu wa shi ba mun wuce amma mun magana tuzri ne eh tuzri shi ma lam ta'ib ma'ana su dai lam ta'ib wannan asalin ba akwai maganar Imam Ahmad yake cewa duk mutumin da ya fifita Aliyu akan Uthman faqad mene faqad azra bil muhajirin wal ansar ya aibanta yawa ya munanawa bai kyautawa al muhajirin wal ansar ba to ita ce wannan fa lam tuzri bi ay lam tu'ib ita ce dai ma'ana sai da wancan lam tu'ib na'am adaj yawa da'aj da'aj shine mai kwayar ido baki sannan yace wa fi ashfarihi وطف وفي اشفاره وطف اشفار شنو غاشين ايدو غاشين ايدو تو اغاشين ايدو منزل الله صلى الله عليه وسلم اكوي وطف وطف شنو طول صو هذا ذا يكا منا طول دين اكجي اكا منا كلمه مي زلفي كو اشي وطف يا دلائل النبوه نا بيحقي شي غطف يسا غطف eh to kuma da waqaf da ghataf ma'ana sutul din ba matsala na kan an ce ghataf daga aka samu kabilan ghatafan kuna ji ana cewa wani ghatafani ko to in ghatafan su kuma Allah ya sa suna da irin wannan abu kun san duk mutun da yanzu ko abin da zaku ga in ana siffanta mata masu kyau ai akan ce mai gashin ido musamman gashin idan da ya fito daga jikin ya bangare din nan ya duro aka yi sama ko yau to wannan alama sai ta kyau alama sai gashin gidan shi ake nufi shine ajfan yauwa to shine ashfar kai ashfar wa fi ashfarihi mene waqafun ay tul a gashin gidan sa akwai wato tsawo sannan sai ce mene wa fi sautihi sahlun a sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sahlun yar haniniya kaman ta doki ana kun san sautin doki dadi ne shi kuma daga cikin sautin haniniya na nasa dan siririn sautin nan da kake ji shi ake ce masahal da sadun da ha da kuma lam to a sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan abun yar sharewa sharewa wani abu dai mai dadi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana zaka ji baka bukata ba irin muryan nan ce mai dadin da bata bukatar aje a ci wani abu a hadi kai dan tai dadi kun sa kuma wanda mawaka da suke zuwa su haɗi ɗan yankwai saboda makogoro ya buɗe sai ka ji tana wani kaman beli kun san beli wani abin nan idan ana sharewa ɗin nan ko begilan kai nake so in ce begilan yanzu akwai ta da yara ake sayarwa ɗin nan ana hurawa to akwai wannan sautin shi ake ce ma dai sahal to akwai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana haka zaka ji sautinsa mai daɗi shi komai nasa daɗi ne da shi sallallahu alaihi wasallam to saboda sunan sahal din shine sautin doki kuma doki dama sunan ai da Hausa muna ce masa haniniya ko to wannan shine abin da sanin fadi wannan kalmar haniniya amma ba haniniya dokin bace ana nufin wannan da sirirantar Maryam shi ake nufi da sahal wa fi unqihi awiyansa kuma akwai saqa'un shi ma akwai tulu kun ji waqafun saqa'un duka ma'anarsu tulu amma kuma wani zai ce me yasa can aka faɗi wannan nan aka faɗi wannan saboda haka larabci yake shi a kowanne wuri aka yi amfani da kalma to ita ce ta dace a wurin in an zo ana maganar gashin idan to waqafun ake amfani da shi in ana zancen tsawon wuya to shi kuma saqa'un ake amfani saboda daga sutu'i ne leƙowa shi ko leƙe dama da wuya ake mun fahimci abu yau shi yasa wa fi min unqihi wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam mai dogon wuya shi kuma dogon wuya dama yana daga cikin alamar kyau har yanzu amma abin da ake mai dogaro shi ma ba wanda ya wuce iyaka ba zalau ba amma ba wanda kan yana dab da kafada ba ko wanda kansa da kafadar babu wani space babu wani fadi tsakanin ai kun ga haka yake dukur haka an hade kan da kafadar sa to ba irin wannan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuyansa haka yake akwai saqa wato akwai abin nan tsawo a sannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ahwar ne ahwar shine shadidu bayadul ainaini fi shiddati sawadihima tsananin farin ido cikin tsananin bakin kwayar ido abinda ake nufi kenan ma'ana gum farin to fari ne fat gum bakin baki ne wulik shi kwayar ita kwayar da muke zance dazu baka ce sosai sannan kuma gum fari fari ne fat sosai to wannan shi yasa zaka ji ana cewa mutum ka ido kaman madara ai ba haushi ina faɗin wannan ko to irin wannan ne to haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gurin farin fari ne fat ba kamar zaka ga wani jaje a ciki wani lokaci ko kamar mutum ya tashi daga bacci da muka mutu wannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare yake fari ne dau ga haske sannan kuma ga bakin kwayar inda bakin yake to shine ma'anar wannan ahwa shi yasa ake cewa matan aljanna hur me hurul ain to daga nan aka samu wannan shine in namiji ne a ce ahwa in kuma mace ce shine a ce hur mun fahimci wannan saboda nan jam'i ne a an mace ce guda ɗaya sai a ce haura eh jam'in shine hur saboda su da yawa ne a qur'ani sai aka ce hurul ain waɗanda idanunsu masu haske ne haka suke shine hurul ain akhal akhal shi kuma ma'anarsa mai kwalli ma'ana naturally kamar ya sa kwalli haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka idan ka sa kwalli ai ana gane bambanci da mai kwalli da mara kwalli to shi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sa kwallin ko bai sa ba haka yake kamar ya sa sallallahu alaihi wasallam kun san kuma dama daga cikin kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da in zai tafiya suna cikin yadda kansa kun san hadda kwalli da kwalli da kum da man shafawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yadda kansa ta tafiya akwai waɗannan abubuwa din saboda tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsafta ne yau amma mun yanzu sai ga mutum yana tafiya ba irin waɗannan kayan idadi zai tafiya kwana biyu sai ya je gidan da zai sauka ya dora masa nauyin a neman masa man shafa a neman masa makili a neman masa me wanda ma yake yi yana da kyau mutum a ɗabi'arsa ta rayuwa ya zama yana da wata ƴar jaka da in zai tafiya da duk waɗannan abubuwan a ciki so sanka na wanka da sabulunka toothpaste ɗinka da brush ɗin duk a ce suna ciki sannan da man shafawarka da ɗan kum da za a gyaggyara in ma babu gashin kai a gyara gemu yau da turare haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake baya barin turare yau yana tare da shi a cikin wannan kaya a koyaushe ba yadda za a yi fa ka ji wani ƙanshi mara daɗi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dama asali jikinsa baya wari ko ya sa turare ko bai sa ba ƙanshi ne zai fito to amma dan ya koya mana yana amfani da turare a koyaushe don haka ba kun ga kenan ashe yau mutumin da zai fito yana kazanta yana wari yana koyi dan ace masa wali ku ga ashe wannan abu duk ba haka bane yau don haka ka zama mai tsafta irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata shi yasa kun ga daga cikin abubuwan da magabata suka fa'idanta da shi daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik asirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da ya dauka akwai ado Imam Malik ana siffanta shi da mutum ne mai ado baya son kazanta da sa kaya haka in dai yana da kayansa to zaka gansu masu sura mai kyau a wanke masa su su tsaf haka Imam Malik ya sa kaya in zai karantar da mutane baya zuwa mutane haka baje-baje musamman kuma saboda girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wanka yayi gayu yayi fes da shi sannan yazo ya zauna a yi hadisi haka Imam Malik to kun ga ashe kazanta ba ta da asali la daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la daga manyan malaman mu ba a cewa mutum ya zama kazami sai sannan ya zama wali Allah ba ya san kazanta Allah kyauta sannan sifa ta gaba bayan akhal sai shi mene azaj shine mutaqawwisul hajibaini mutaqawwisul hajibaini mun san hajib shine gira ita ce hajib to annabi sallallahu alaihi wasallam girarsa mutaqawwisa ce me mutakawisa kamar yadda wata jaririn wata yake to amma a kife shine qaus qaus dai kaman baka ne ai mun san baka yadda baka take ai kun ga ba straight take haka haka tai ko to haka jira take kyawun jira ashe ba a same ta straight ba wanda kaga jira sa haka zi haka ba wannan ba sifa ce mai kyau ba kyawu shine a samu jirar ta tankwasa ta yi kaman baka ta yi calf sai ake cewa calf ko to haka take a turanci shine abin da ake nufi da mutaqawis shine azaj inji wannan kalmomi sannan kuma aqran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqran ne aqran shine wanda gashi ya fassara mana shi ma yace multaqil haji bainu bainal ainaini wanda girar tasa guda biyu da ta dama da ta hagu sun hade tsakanin ido to shi ma wani kyau ne mana girar ta zarto tana da yawa har sun hade daga nan dan kadan ne bambancin tsakanin ido mana wannan sai da ta kawo ido wannan ma sai da ta kawo ido wannan ita ma alama sai ta kyawo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ita wannan shine ma'anan aqran sannan shadidu sawad ash-sha'r mai tsananin bakin gashi to kun ga wannan kalmar tsanani wani gun ana kinta ko amma wani gun kuma kyau ce idan gashi tunda gashi na dabi'a asalin galibin sa mafi kyawunsa shine mai baki in ya zama baki wuluk to yafi kyau to haka gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba grey bane ba abin nan ba blonde bane kamar da turawa suke cewa to minti biyar ko shafi ɗaya ne abin nan yau sannan yace idza samata ala hul waqar annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi shuru baya magana abin da yake lillibe shi shine alahu da yake zama sama da shi lillibe duka jikinsa shine alwaqaf natsuwa inda ya shiru ba magana yake ba kana kallonsa ka gani tsatsan mutum wanda fi kowa natsuwa a duniya shine idza samata wa idza takallama alahu albaha in kuma yana magana sai kyawu ya lillibe shi har yanzu baha'i shine splendor idan bature ke cewa splendor ace beauty shi ma bai ma'ana su kyau ace wato kyau ya lillibe kyau mai kwarjini shi ake nufi da splendor yana da bambanci da ordinary beauty ma'ana ga kyau kuma sanan ga kwarjini shine ma'anar wannan baha'i to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na magana zaka ga kwarjini tare da kyau na abin nan kamar da kace masa yadda bature ke cewa charismatic to shine ma'anar wannan da larabci wani lokacin dadin fassarar sa yafi da turanci saboda da Hausa sai kaga kai ta shan wahala ko ne abin da la'alla launin Hausa ce ko wani abu na sai ke cewa menene bayan wannan ajmalun nasi wa abhahum min ba'idin idan ka hange shi daga nesa shine wannan min ba'idin tun daga farkon zancen take da alaka da shi ajmalun nasi wa abhahu shine mafi kyan mutane ka hango shi daga nesa babu mutumin da zaka hango shi daga nesa kaga kyansa irin kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tinkarowa wuri zaka ga wuri yayi kyau yayi haske zaka hango kyansa da jamali da baha'i duk ma'anar su daya amma kamar da ambata mana baha'i yana da tare da kyau da kwarjini shi kuma jamalin kyan kawai shine wancan splendor din wa ahsanuhu wa ahlaqu min qaribi shine mafi kyau mafi dadin mu'amala kuma har yanzu min qaribi in yana kusa in kana kusa da shi ka fi son ka matse shi in kana nesa da shi ka fi son ya zo kusa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda kyawunsa kana gaggawar ina ma ya sauri yazo saboda kaga kansa haka nan in kana kusa da shi ba ka so ka tashi ka bar wani ya zama kusa da kai tsakaninka da shi wanda ka zama kai ne kusa da shi saboda kyawunsa shine afsanuhu wa menene wa ahlahu ahla daga ilm na ce abu mai kyau mai dadi dadi wannan na zaki amma ana kwatanta ana nufin kyau da shi ba dadi na dandana ba min qaribin in ta kusa ne sannan shi hulul mantiqi ne faslu ba fadlun bane ni abu guna yasa fadlun yasa dugo akan fadlun ne kuskure ne na koma asalin dalailin nubuwa faslun ne kuma shine fi dacewa ana siffanta magana shi hulul mantiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama furucin sa mai dadi ne babu ashar ba zagi ba cin mutunci ba maganganu na ba tsa a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hulul mantiki duk abin da ya fito daga bakin sa to magana sai mai dadi kuma sannan faslun magana sa haka take alannabi alannabi shine ma'anar faslun haka yake magana sa ba shi da abin da zaka ga wasu suna da shi wani in yana da magana ka same shi mai saurin baki haka ba a ganewa ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake magana sa kalma kalma sala sala haka take fitowa daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar faslun sannan la nazra wala hadab da cin shi ma fassara mana la nazra la nazraka bizai wala hadar ma'ana la qalil wala kathir magana sa haka take ba mai yawa ba ba mai ba kadan ba ba kuma mai yawa ba bal huwa wasatul kalam magana sa haka take madaidaiciya ba dama ka siffanta shi da mai yawan surutu ba dama ka siffanta shi da maran magana yana magana yana kuma sassautawa magana ba haka kai ko yace sarsar ba mun san sarsar shine ne bakin sa baya hutawa kullum yana gama wata sentence ya bude wata yana gama wannan nan sai ya fara wani sabon wance ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba shi yasa gashi ya sake siffanta shi da wani abu yace ka anna mantiqahu kharazatun nadhamna yatahaddarna kamar kai ka ce zancen sa kamar tsakiya ce ko carbi shine khazarat al-khazarat shine duk abin da aka tsara shi shine nadhamna ko nadhamna wanda aka kintsa su yayin da ka dauko tarbi ake yin tarbi ko tsakiya ai kun ga zare ake samu ko bayan an bude shi abin sai a rika sa wannan sai a sa wannan to idan za a ce ka kwance zaren ka tsinka shi sai ka daga sama me zai faru haka zai rika zubowa dai ko yana zubowa kasa to haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka take layi layi abin da yake kwatantawa kenan wannan tana biyo wannan wannan tana biyo wannan yadda tarbi yake ko yadda tsakiya take wannan kwaya tana gun wannan kwaya tana gun wannan kwaya ma'ana magana daki daki kowace ana fahimtar ta babu daurewar baki babu saurin baki babu kuma nauyin baki sai da ba za a gane me yake ce ba sai an jira shi ya gama hada kalmomi sannan a fahimci me yake cewa a magana sa lokaci guda take fita shine yasa aka siffanta shi nan da kharazat din domin idan tarbi ya zube me yake ai da sauri yake zubowa ko to haka magana daya tana gun wannan yadda kana gama jin wannan wannan tabiyo kana gama jin wannan wannan tabiyo ba tare da yene maka magana da irin iko da kasaita ba ba kuma tare da saurin magana ba kai komai dai madaidaici shine daidai to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahaddarna ma'ana suna gaggawar biyowa shine tahaddu shi sai kun ga babin qira'a akwai qira'a hadar me ma'ana hadar qira'a mai gaggawa ko akwai tartil kuma to wannan hadar din shi haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take haka take fitowa da sauri wannan bayan wannan amma kuma ba tare da saurin baki da daurewarsa da kukkullewarsa ba rab'ata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ba dogo ba ba gajere ba shine rab'a mutawassit shine rab'a la تقهمه عين عن قصر عن قصر لا تقهمه او روايه لا تقتحمه هكا سكربوتا معنى ده لا تحتقره عين عن قصر ولن دي كارم فسر لي ربعة ما يسمى ربعة ما معنى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما جكين زي ما دي دي تيني منتي بيه تين أزاك ما منتي بيه la ilaha illallah karatin ne dadi ko in kana zancan abin da yafi kowa kyau da bahai sai ka ji ka mamanta me kake saboda kana kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya anan din tashi da kan raba'a din tunda dai duk ba karewa zancan zai ba insha Allah darasin mu na gaba sai mu daura daga kan raba'a Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilimi Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan halaye nasa masu kyau الله سبحانه وتعالى يتبتد مؤهن يبدلي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك